Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wannan kenan shine darasi na farko a littafin na durusul lughatul arabiyya. Asalin darasi da muka yi a tare da dalibai ya bace, to shi yasa yanzu zamu yi sauti a nan gida kenan, dan saboda mu samu darasin ya cika. Muka ce littafin na durusul lughatul arabiyya littafi ne mai matukar muhimmanci, wanda juz'i ne, kusan juz'i 6 yake. Idan har mutum ya bi wannan littafi dake to ba shakka zai iya larabci da yardan Allah. Sunan littafin kenan durusul lughatul arabiyya, darussa na koyon larabci da gairi na tuki na biha ga wa'anda ba su iya yin shi ba. Kenan za mu tashi darsul awwal, darasi na farko. Hadha, wannan kenan. Hadha kalima ce wadda ake nunin abu wanda yake kusa, namiji. Kenan hadha baitun, wannan gida ne. Hadha masjidun, wannan masallaci ne. Hadha babun, wannan kofa ce. Hadha kitabun, wannan littafi ne. Hadha qalamun, wannan abun rubutu ne. Hadha miftahun, wannan mabudin kofa ne. Hadha maktabun, wannan teburi ne na rubutu. Hadha sarirun, wannan gado ne. Hadha kursiyun, wannan kuma kujera ce. Ma hadha, shi ma hadha tambaya ne. Menene shi ne ma, menene hadha wannan kenan. Ma tambayar abin da baya da hankali, shi ake sama ma. Ma hadha menene wannan. Hadha baitun, wannan gida ne. A hadha baitun, shin wannan gida ne? Na'am, hadha baitun, wannan gida ne. Ma hadha, menene wannan. Hadha qamisun, wannan riga ce. A hadha sarirun, shin wannan gado ne? La, hadha kursiyun, a wannan kujera ce. A hadha miftahun, shin wannan mabudi ne? La, hadha qalamun, a wannan alqalami ne, abun rubutu. Ma hadha, menene wannan. Hadha najmun, wannan tauraro ce. Nan tamrin shine gwaji, exercise ko kuma jarabawa. Kenan za a tambaye ka hotunan wa'annan abubuwan da suke jere, sai ka ga menene. Ma hadha, kenan kai dalibi kai kamata ka bada amsa. Misali sai ka ce hadha miftahun. Ma hadha, ka bada amsa. Ma hadha, ma hadha, ma hadha, ma hadha, kenan wannan dalibi duka shi zai bada amsa. Sai jarabtawa ta biyu. A hadha baitun, shin wannan gida ne? To kenan sai ka bada amsa. Kenan sai ka ce la, hadha masjidun, a wannan masallaci ne. To sauran ma haka za ka yi. Ma hadha miftahun, ka bada amsa. A hadha qamisun, a hadha najmun, sai ka bada amsa. Tamrin salasa kenan, gwaji na uku. Iqra waqtub, aka ce ka karanta ka rubuta. Kenan kai dalibi kai da kanka za ka karanta wannan, kuma ka rubuta wannan a bisa kan wani kaye, wani abun rubutu daban, dan saboda ka iya rubutawa kuma sannan ka iya karantawa. Hadha maktabun, hadha masjidun, hadha qalamun. Yawwa, yanzu sauran sai kai dalibi ka kokari ka karanta su da kanka. Man hadha, wane ne wannan? Kaga nan da yake mutun ne shi mai hankali, sai a ce man maimakon ma, kamar yadda mun gani can baya, ta abin da wasu fasu da hankali. Man hadha, waye wannan. Hadha tabibun, wannan likita ne. Man hadha, waye wannan. Hadha waladun, wannan yaro ne. Man hadha, waye wannan. Hadha talibun, wannan dalibi ne. A hadha waladun, shin wannan yaro ne? La, hadha rajulin, a wannan namiji ne, shine rajulun. Ma hadha, menene wannan. Hadha masjidun, wannan masallaci ne. Man hadha, waye wannan. Hadha tajirun, wannan dan kasuwa ne. Hadha kalbun, wannan kare ne. A hadha kalbun, shin wannan kare ne? La, hadha qittun, wannan mussa ce. A hadha himarun, wannan jaki ne. A hadha himarun, shin wannan jaki ne? la hadha hisanun, a wannan doki ne. Wama hadha, menene wannan? Hadha jamalun, wannan raƙumi ne. Ma hadha, menene wannan? Hadha dikun, wannan zakara ne. Man hadha, wane ne wannan? Hadha mudarrisun, wannan malamin makaranta ne. A hadha qamisun, shi wannan riga ce. La hadha mindilun, a wannan kyalle ne, mushwar kenan, hankici. Tamrin sharaftawa, iqra waktub, ka karanta ka rubuta kenan, kai dalibi mai saurare ka karanta wannan rubutun da aka yi ka rubuta. Misali, ma hadha, hadha qalamun, hadha kalbun, ka karanta su duka. Na wannan shine kenan karshen darasi na farko insha Allah, sai darasi na biyu a kaset mai zuwa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.